Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Fadar gwamnatin Amurka da ake kira White House ta bayyana cewa ta sa takunkumi ga mutane da kamfanoni 38 na kasar Russia. Amurka ta ce ta dauki wannan matakin ne biyo bayan mummunan tabiyoyin gwamnatin ta Russia akan harkokin demokradiyyar kasashen yammacin Turai da ma sauran sassan duniya. An fitar da wannan sanarwar ce a taron manema labarai da aka yi jiya Juma'a a fadar ta White House, inda sakatariyar yaɗa labarai ta fadar gwamnatin Sarah Huckabee Sanders ta ce amma fa har yanzu Amurka tana so ta yi aiki da kasar ta Russia. Ta ce abinda kawai muke fata shine ganin kasar ta Russia ta canza daukacin tabiyoyinta. Sanders ta ci gaba da cewa za mu ci gaba da tattaunawa domin ganin mun samu kyakkyawan dangantaka nan gaba. Takunkumin dai zai shafi fitaccen attajin nan mai dimbin tasiri a harkokin mulkin kasar da babban kamfanin sarrafa karafa, sai kuma fitattun mutane da suke na hannun dama shugaba Vladimir Putin da wasu kamfanoni 12 da suke mallakan waɗannan mutanen ne, da kuma wasu manyan jami'an kasar ta Russia su 17, sai kuma kamfanin sarrafa makamai mallakan gwamnati da wasu bangarorin kamfanin, sai bankin kasar. Waɗannan su ne takunkumin zai mayar da hankali a kansu. Lokacin waɗannan rukunin da wannan takunkumin zai shafa dai za a dakile harkokin dukkan ƙaddarorinsu da ke na Amurka ne, kana a hana mutanen da ke Amurka yin harkan kasuwanci da su. A jiya Juma'a da yawan 'yan dokokin Amurka da masana harkokin ƙasa da ƙasa suka ce sun yi na'am da wannan matakin, suna cewa wannan abu ne da ya dace a ce an yi tuntuni. Shugaban Amurka Donald Trump da gwamnatinsa sun faɗa jiya Juma'a cewa ba fa Amurka tana wani yakin cinikayya ko kasuwanci bane da ƙasar China. Duk da yake Trump din ya yi barazanar ƙarawa wani haraji na miliyan 100 akan kayayyakin ƙasar China da ake shigo da su a nan Amurka, yayin da ita ma ƙasar ta China ta ce a shirye take ta mayar da martani. Kai, wannan fa shawara ce wanda sai ya samu amincewa na wakilan harkokin kasuwancin kasar Amurka, kana a fitar da shi ga bainar jama'a domin su tofa albarkacin bakinsu. Don haka ba wani abu da aka aiwatar tukunna, in ji Larry Kudlow, mai baiwa fadan gwamnatin ta Amurka shawara akan harkokin tattalin arziki. Kudlow dai yana magana ne sakamakon ƙarin damuwar da ake samu na musayar kalamai tsakanin fadan gwamnatocin kasashen biyu. Sai dai mai ba da shawaran ya ce sace fasahun da kasar ta China ta yi wa Amurka ba abu ne da za a lamunta da shi ba, domin satar fasahar Amurka tamkar tana wasa ne da makomar Amurka. Kudlow ya bayyana cewa shugaba Trump da shugaba Xi Jinping suna da kyakkyawan dangantaka, kuma yanzu haka tattaunawar da ake yi zai iya kawo ƙarshen dukkan waɗannan matsalolin da ake nema a fuskanta. Sojojin Siriya sun kai hari ta ƙasa da mata sama a kan garin da ke gabashin Gauta, inda ya rage ƙarƙashin 'yan tawaye, kuma sun kashe aƙalla mutane 40, inji masu sa ido a wannan yaƙin. Gidan talabijin na ƙasar ya nuno jiya Juma'a yadda hayaƙi ke tashi daga sassa daban-daban na birnin Dauma, gari mafi girma a yankin na Gauta. Rahotanni sun bayyana cewa sojojin sa kai ne suka auka magarin, inda nan ne ke da sauran 'yan tawayen Jais Islam da suke riƙe da shi. Wannan yakin ko ya biyo bayan da 'yan tawayen da ke Gauta ne suka amince da su gitta arewa maso gabashin Aleppo ba da matsala ba. A cikin satin ta gabata dai Rasha ta ce kungiyar ta Jais al-Islam ta amince ta bar Gauta, inda dubun dubatan jama'ar kungiyar suke, amma kuma kwaram sai gashi an samu matsala wajen kwashewar waɗannan mutane. Abinda rahotanni suka ce matsalar ko ya biyo bayan rarrabuwan kauna ne da aka samu game da kwashewar. Kungiyar nan mai sa ido da ke da babban ofishinta a Birtaniya da ake kira Syrian Observatory for Human Rights ta ce cikin mutanen da aka kashe 40, har da ƙananan yara 8, ƙungiyar ta ce harin da aka kai ta sama ba mamaki, jirgin ƙasar Rasha ne ya kai shi, domin an kai ire-iren waɗannan hararen a sassan birnin daban-daban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ma'aikatan Ma'aikatan kiwon lafiya na Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun kashe Palestinawa 7 a jiya Juma'a lokacin da dubban su suka taru a bakin iyakar Isra'ila da Gaza. Ma'aikatan kiwon lafiya ta kasar Palestine ta ce cikin waɗanda aka kashe ko har da wani dan shekaru 16 kuma rahotanni sun bayyana cewa Palestinawa 408 ne aka ji ma rauni sakamakon wannan rikicin. Wannan dai shine ya kawo adadin Palestinawa 27 da aka kashe tun daga makon jiya lokacin da aka fara wannan zanga-zangar. A jiya Juma'a dai lokacin zanga-zangar sojojin Isra'ila sun harba hayakin nan mai sa kwalla har ma suka da harbi da harsashin roba wanda daga bisani ma suka yi amfani da harsashi na kwarai domin ganin masu zanga-zangar ba su samu daman tsallake shingen bakin iyakar ba. Domin
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
To Daula barka da wannan lokaci ko ince barkanmu da safiya.
Usman barkanmu da safiya. Ina kwanan mu.
Lafiya. Lau kin sha kofi?
Ah na sha kofi ko.
Eh na ji muryarki ne can kasa.
Yau gashi mun tashi yanayi ya canja ba kaman jiya da muka samu muka dan samu.
Eh jiya na ganki da doguwar riga da dan hijabin ki dan karami hakan nan da doguwar riga ki ha kasa bace sa riga sanyi ba.
Yau kuma gashi an ci kayan sanyi.
Yau ki saki gani. Ki ga yanda za ku kare da ke da su.
In zama sankarau kenan.
To saboda haka a lallaba a hankali da kayan sanyin nan har a koma gida.
To
yanzu bari mu shiga shafin gaishe-gaishe na majalisar mu ta a bari ya huce shafin Facebook. Amma kafin sannan akwai taya murna da nake son dan mika guda biyu haka. Na farko akwai muna taya iyalan mai girma sarkin alƙaliri murna auren ɗansu Muhammadu Malami Gidado da kuma kunce wanda yake aiki a hukumar Custom. Da kuma amaryarsa Zainab Ahmad Tijani Mabo wanda aka daura a wancan mako da ya gabata. Eh muna taya su murnar wannan aure. Makon da ya gabata kin ga nawa ga wata kenan 31 kenan ko?
Yau muna 7 ga wata. Yau wato 7 ga wata
Afrilu. To wancan 31 ga wata kenan ranar Asabar da ta wuce aka daura auren. Wanda kuma an daura ne a Daura da ke jihar Ku ta Katsina.
A'a lalle kam a jihar mu aka daura aure.
Sosai kuwa.
Allah ya ba su zaman lafiya.
Amin amin. Sannan kuma akwai wani shi ma taya murna din ne na iyalan marigayi Alhaji Rabi Zakari mai kayan keke muna murnar daurin auren ƴaƴansa uku da aka yi wanda aka daura a layin William Street da ke Jos a ranar Asabar din da ta wuce.
Da ta wuce wai in ka tuna fa wancan makon ma mun samu gaisuwar taya murna da yawa kuma an daura aure ranar Asabar.
An auru
kan mu.
To Allah ya sa a rike a kuma zauna lafiya. A yi hakuri da juna.
Watan Maris kam watan aure ne an yi aure da yawa 31 ga wata
sannan amarya da ango kowa ya daraja kowa sai a zauna lafiya sannan a yi hakuri
mazan kuma ku kula da mata
ba shi ne ai nace duk mu yi hakuri
haka ne kam aure ai hakuri ne rayuwar aure rayuwar zamantakewar aure hakuri ne
to Allah ya tabbatar da alheri to sai kuma taya wani daban shi kuma murna na karuwa ce shi ya samu shi kuma tun wancan makon da ya wuce aka yi suna kusan sati biyu da ke nan yanzu wanda sunan shi Alhaji Kabiru Oro ƙauren Namoda ya haifi yaro sannan aka sa ma yaro suna Aliyu
to
yawa to saboda haka muna taya su murna amin amin Allah ya raya mutanen ƙauren Namoda
amin za har sauƙan gari ne zamfara ne ba sauƙa ta ba ko
zamfara ne ƙauren Namoda na ma san hangari har kwana a garin nayi
Allah sarki
har kwana a garin na wurin kwana uku ma a garin
ayya
kin san dan jarida da yawo
dan jarida kam a akwai yawo kam
sai dai in bata kama labari ya kullo ba
in ya kama ai har daji ko a kwana
wallahi to Allah ya sa mu dace
amin
to bari in shiga sakonnin gaishe-gaishen sakon farko na shafin mu na abari ya huce na majalisar tamu ta Facebook shine zuwa ga Sha'aibu S Fada da kuma Salim Musa sai Prince Salim Lawal sai kuma Dan Lami Isufu da kuma Abdullahi Petit sai Abdulaziz Sani Matari ko Matari ne to Allah ya sa na faɗa daidai sai Yusuf Y Gero da kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Abdul Malik Barau sai kuma Adamu Sulai Taylor da Usman Tijanawa sai Awal Alhassan da kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi sai Nasiru Abdullahi Fawwa da Amir M Niyas gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Sulaiman Ai Kanti da Abbas Umar da kuma Hakibu Malam Saraji da Abbas Abubakar Lambo sai Mamuda Ya'u Majingini sai kuma Muhammad Sani gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Safiyanu Rabi Gora da kuma Umaru Dauda sai kuma Baba Gana Aliyu Nuciya Wucakal sai kuma Isa Muhammad da KMR naga Comrade ne yake sawa amma a Hausance Adamu Mungadi sai Shitu Aliyu Zango da kuma Alhaji Tijani Alhaji sai Muhammad Sanusi Wagi sai ga sofata alherin a bar ya huce a warkar karshe dake hannuna zuwa ga Abubakar A Abubakar da Muhammad Salim da Awwal Sale Ahmad da Dalibi Maman Taraba sai kuma Saidu Garba Salisu sai Rabiu Sale Kwarari da kuma Shamsu Shaibu sai Ruqayya Usman Farji Buwa sai Haidar Inuwa daga karshe Nathalias Ayusas sai Jumman Obida Allah ya sa sun ji kuma suna cikin koshin lafiya to sai kuma in rufe da gaisuwar fatan alheri ta musamman ba daga shafin abar ya huce ne na majalisar tamu ba wannan gaisuwa za ta je ne zuwa ga Bashir Dahiru dan baccan dake Gomal a jihar Jigawa a Najeriya
to Malam Usman sanni da kokari
yawa
sai fatan alherin mu na musamman na filin mu na abar ya huce zuwa ga Zamzam Abdul Fatah Salim Medical Center Katsina tare da Ahmed Yahaya Maraya da kuma Alhaji Abdullahi Cede Kano wato Afnan Furnitures tare da Bala S A Bali fatan alherin mu na abar ya huce zuwa ga Hajiya Aisha Mai Wada Millennium Furnitures Katsina tare da Alhaji Musa S A Guroje fatan alherin mu na abar ya huce zuwa ga Hawwa Faruk Bargazau Jalungo a jihar Taraba tare da kuma Tanko Boka Jalungo shima na jihar Taraba fatan alherin mu na abar ya huce ya zuwa ga Honorable Veronica Alasa sai kuma fatan alherin mu na karshe na yau na filin abari ya huce zuwa ga Hajiya Rakiya Alhassan Kano tare da Awwal Alhassan Kano da kuma Hajiya Aishatu Alhassan Kano to da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
sai aku to da duk ɗaya ci a tsayar da su kyauta can ka takara motar lodi mai ba gwamnatin mamaki inda yana kan aiki in zanna ce lissafi kafin ya yi gure sai dai can ya yadda wuce bautar Allah sanna yana son sallah sadaka yana iba illa kuma ya yi ne dan Allah ba domin hado zan ce la ilaha illallah kai zanna a war yara ganin halin zanna kai na ganin halin zanna ka san da halin amana ne malan da ganin gidan zanna kai da ganin gidan zanna ka san da gidan sarauta ne kai da ganin adan zanna malan da ganin adan zanna ka san da abun anuna ne kai da ganin kudin zanna da ganin kudin zanna ka san da na bawa people ne san na ji wasu yara suna neman su yi mai shigar kwance sai na ce su daina zanna abun sha'abar wa Allah dai sai na ce su daina tunda abun sakamar ishara ne wanda ya jana Allah zai tafi na ji ta hankali kwance ya za a yi ne dai zanna to naga kamar suna shan duka ya za a yi ne dai zanna to naga dukan suna tsoron ka ya za a yi ne dai zanna naga adan ka ya dau fuska ya za a yi ne dai zanna kai ka tafi duk suna zancan ka ya za a yi ne dai zanna sun zama masu kai aikin ka ya za a yi ne dai zanna ka bar su suna ta jin zancan ka ya za a yi ne dai zanna wadan su ka sai cikin waken ka ya za a yi ne dai zanna Allah ne yayi ka abika ranar nadin zanna ka daure duk ayyuka an ba su hoto ranar nadin zanna ka daure har ja kuna sun doka tsalle ranar nadin zanna ka daure daga ma'ajata a zauna da tsira ranar nadin zanna ka daure can ga akwai zannan ka zaure
ranar shiri aka kulla a zalla
ranar nadin zannan ka zaure
har nan kasar hannu da ka salla
ranar nadin zannan ka zaure
to an tara an zauna da juna
ranar nadin zannan ka zaure
sanci da shaya za ga kowa
ranar nadin zannan ka zaure
duk jam'iyu an mika kowa
ranar nadin zannan ka zaure
ya fito yana gangare da kowa
ranar nadin zannan ka zaure
yace ace ya gode kowa
ranar nadin zannan ka zaure
suka ce muna ganshe shi mu ma mun zo na didan kai ka zaure
lafiya rana jirjije zanna muhammad na ubu kama karfin su akan haka sun aje zanna
to ana anyuwa duniya a zanna jigawa a can akwai zanna katsinna a can akwai zanna kanin dama ma akwai zanna a zariya ko akwai zanna a baucin ma akwai zanna a maiduguri akwai zanna a yau a can akwai zanna sakkwata ma akwai zanna a zamfara ma akwai zanna da na kalli cikar mukamin su na duba irin shiga ta su na kalli yawan karatun su na tashi na ci ka zauren nan su ne sun kai na din zanna mai aiki
ka zaure sun dace
su ne sun kai na din zanna dangaye
ka zaure sun dace
su ne sun kai na din zanna mm
ka zaure sun dace
su ne sun kai na din zanna malam
ka zaure sun dace
su ne sun kai na din
zanna to kafin mu shiga labari a gurguje wani wata sanarwa ta shigo mun yanzu nan
haba
Allah kuwa ta aure ce gobe kuma 8 ga wata ko
eh gobe Lahadi
gobe Lahadi 8 ga wata
Allah ya daura aure ran Lahadi ne
to ga dai wannan na wani bawan Allah mai suna Danjuma Salisu da amaryarsa Zainab Muhammad Inuwa wanda Danjuma Salisun an fi sanin sa da Danjuma FKD to muna fatan Danjuma FKD da amaryarka Allah ya sa ayi asa'a kuma Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari
to amin summa amin aiko akwai labari amma gaskiya labarin fa ba da gani bane ba
to daga ina ne
na cikin masoyan mu ne masu sauraron mu suka aika mana ta wasiƙar email
to yawa yayi kyau ai dama muna son su dinga aikowa
ai ka san dama ka ce musu ai ka gaji da labarin kullun ana ma
kullun mu ake sara
yawa
to ba mu ji an fadi bare bare ba
to kana so yawa a sara bare bare to wannan labarin ku na bare bare ne wani alƙalin babarbare ne to malam Usman kana ji
ina jin ki
ina kai ka wai wannan alkali ne to me dai ya faru dai matar shi ta bata mashi rai da daddare ka san dai tsakanin mata da miji sai Allah
sai Allah
to sai Allah kam ta bata mashi rai irin ya kwana dai da bacin rai din nan ya tashi da safe ya karya ma yaki karyawa bai karya ba
ran maza ya baci
ba a ci abinci ba ya shirye tafi ofishin shi aka tafi kotu office din alkali kenan to da yaje aka zauna aka yi komai za a fara shari'a to shari'a farko a ranan sai me karanta shari'a sai ya fara karanta sai ya ce ran kai dade shari'a mun ta farko yau ita ce wani miji ne ya maru matar shi
wayo Allah ya kaude ta da mari
ya kaude ta da mari sai da ba alkali an soso maka inda ke baka
ga mari da tsada a kotu
yawa to ai kuma baka ma sani ba to ai shi alkalin an soso mashi inda ke mashi kaikayi
to fa
ina jin ai shi ma da ya samu sarara
ina ga da yayi mari da yayi mari to wai ba za a samu adalci ba ina ga a kotu
shine sai cewa ba za a samu adalci ba kan wannan kotun ba adalci ranan shine sai cewa ai wannan ma ba shari'a akai ya mara banza kenan
ya mara bulus
to da jama'a karanto mana shari'ar gaba
ya ma gaba take nan
kawai yace ya ci bulus
wato mata mun kun hada ko saboda in kuka ci hazaka wato har wurin aiki sai an yi magana
wallahi fa
shi ban da manta abun a gida kawai ya tafi shi kawai
ina
ai wai da kike da kina labarin alƙali ne kike tana mun wani mai tallar rake shi yana ta fani shi ma tabo yana tallar rake
ya rake
sai ya rage mai zaki sai alkali yana shari'a she wundan da yake wuce ta baya wundan koti ne ai
koti ne bai sani ba
yana ta kwalla ihu suna ji alkali sai yace kai wau dan kaza kazan ne anan baya shi ma hey mai da zagi yace dan kaza kazan ka ne yace a ku shigo da shi
to ba shari'a da mai rake
ana zagayowa da mai rake yana leƙo ayi gashi ashe a koti ne
yake to ya kawo kanshi
sai kalla alkali yace wai akaramukan ladama kai na zaga amma ni akwai sakare sai alkali ai ai yaro ka kuru
amma dai wannan mai zuwa da ken dan fulani ne
ka kuru a musan da ke mu ga wasu
da wannan dan fulani
ne a fulani ba wannan manomi ne ina ga wai shine sai yake ce mushi wai ya kuri ai in ba haka to ka zagi alkali ai sai gidan yaro
kam sai gidan yaro kam nan take
to bai sani ba to ji zama lokaci alkalin ka dan ta koshe sai ka sha wuya
shine ai
daula da na son dora da wani labari amma saboda lokaci kuma mu dan samu dan sarara da waka bari mu hakura haka sai Allah ya kai mu wani makon zamu saki dawowa amadadin
Daula Salim
sai kuma ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka
daga birnin Washington gundumar Columbia
Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
suna